with drugs. Niwa nini? Top black boy. So no one got a musu. Unkudini irga musu. Musu siki abam musu. Yakamata mabam musu. No one got a musu. Unkudini irga musu. Musu siki abam musu. Yakamata mabam musu. Ganu na musu niwa nini? Danwa nini? Dangiran suai ni. Dan nuna musu ni wane ne dan wane ne dan giran suwaye ne bara na bali wata ai yanzu su tabbata me ma nace na bata bakiyan ma duk sun bata in na faso sai an sani so black boy na bugari waka ta ta bugari maganan ma ake a gari maganan mu ake a gari in ka zo zaka ji sauti suke bi magana suke yi in dai ta fito mu za ta gani ai mu ta sani sosai oh my guys are spenders we know it all for designer is Gucci is Prada come jago come we see so no one kara musu mun kudin ne irga musu musu suke a ban musu ya kamata mu ban musu no one kara musu mun kudin ne irga musu musu suke a ban musu ya kamata mu bon musu dan nuna musu ni wane ne dan wane ne dan giran suwaye ne dan nuna musu ni wane ne dan wane ne dan giran suwaye ne magana banza ce magana banza ce magana iska ce magana iska ce karaman magana ce magana iska ce magana iska ce bata kai da banza ba bata kai da iska ba magana shashan cice magana jahilci ce magana an ta kai magana an ana magana fashiru ake magana ta kudi ake zancan fa kudi muke oh my guys are spenders we know it all for designer is Gucci is Prada come jago come we see so no one got a musu mun kudin ne irga musu musu suke a ban musu ya kamata mu ban musu nawa ne kara musu musu mun kudin ne irga musu 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 suke a ban musu musu ya kamata mu ban musu musu dan nuna musu ni wane ne dan wane ne dan giran suwaye ne dan nuna musu ni wane ne dan wane ne dan giran suwaye ne so black boy.